أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka. Masjid Usman bin Affan dan ci gaba da wannan karatun namu na Umdatul Ahkam. Wannan fawa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Idan ba manta ba sati da ya gabata mun tsaya a darasi na 10/24 yau zan mu tashi a darasi na 25 kalkashin sabon babu as-sufu. Yau muna 19 ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda yi daidai da 7 ga watan Satumba shi 2020 a kalandar Bature. Malam yace babu saf babu sufu babu wanda yake bayani akan sahu. Sahu irin wanda muke daidaitawa lokacin da zamu fuskanci Ubangiji wa ummiyota kenan sahu irin na salla. Yake cewa alhadithu samin wasittu an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sala. Wannan hadisi ne na 68 a cikin jerin hadisi wanda suke wannan littafi. Kuma idan muka diba cikin Sahihul Bukhari zan mu samu wannan hadisin a Kitabul Azan babu iqamatis shafi min tamamis sala, babu wanda yake bayani lalle sai da sallah daidaita sahu yana cikin cikar sallah. Idan muka diba juz'i na 1 shahi na 145 hadisi mai lamba ta 724 zan mu samu wannan hadisin. Haka shi ma Imam Muslim ya rawaito mana wannan hadisin a cikin sahihin shi a cikin Kitabus Sala babu taswiyati suhubi wa iqamatiha wa fadlul awwal fal awwal minha, babu wanda yake bayani akan daidaita sahu da tsayar da shi kuma da ladan farko bayan farko. Kenan sahun farko yayi sahun da yake bayan shi lada. Idan muka diba cikin juz'i na 2 shahi na 30 hadisi mai lamba ta 434 zan mu samu wannan hadisin. Yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu an samu daga Anas bin Malik yarda Allah ishtabata a gare shi, kamar yanda can baya muka yi bayani wane ne Anas bin Malik. Mun yi bayani muke cewa khadimin manzon Allah ne shi ne wanda yana da shekara 10 ma'aikin shi ta kawo manzon Allah shi duk dan yayi wa manzon Allah hidima. Anas bin Malik ya mutu a shekara ta 91 a wani kauli ya mutu a shekara ta 90 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a lokacin da yana dan shekara 107 kuma shi ne karshen sahabbai wanda ya mutu a garin Basra. Yake cewa manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa sabu sufufakum, ku daidaita sahunku. Fa inna taswiyata sufufi, domin daidaita sahu min tamamis salati yana cikin cika makon yana sai ya salla ta cika. Kenan min tamamis salat yana daga cikin sallah. Kenan idan an tsira sahu yana kamawa sallah ta cika. Idan kuma aka samu karkatar sahu kenan sallah kenan za a same ta da wani nakasa a cikinta. kina idan muka duba hadisin zan mu gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake saban shi kullun yana nema ya saban ma ya shiryar da al'umma shi ya saban musu abin da yake rabo ne a nan duniya da lahira to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake umurta sahabban shi da su yi kokari su daidaita sawun su saboda wannan daidaita sawu yana cikin cikas sanna idan muka duba daidaita sawu yana da awansu da wabid wanda labudda a ce tsantsika su daidaita sawu idan an zo a samu a shirya mutane su shirya zan mu karanta hadisi na gaba bayan shi zan yi bayani ya ne ne ake daidaita sawun kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu bayani su daidaita sawun shi saboda idan aka samu wani karkatar sawu za a samu hanya wanda shaitani zai shigo ya ringa wasanni da zakatan bayi shi yasa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ai cikon sallar yana daga cikin cikon sawu idan kun daidaita sawun ku to sallar ku za ta cika idan kuma aka samu karkatar sawu ba a samu ba cika sawu ba to sallar za a samu nakasa a cikin ta menene nakasin zaka samu za a samu shaitani zai samu hanyoyin da zai iya kufutawa cikin zakatan mutane tsankanin mutane dindin ya sanya musu shubha ya sanya musu waswasi a cikin sallar su idan muka duba wannan hadisin zan mu iya istinbatun wa'ansu abubuwa a cikin shi kamar na farko idan muka duba zan mu gani da kai mashru'iyyar daidaita sawu a cikin sallah duk lokacin da mutum zai zo ya kama sallah to ya wajibi ne in dai sallah ce ta jami'i ya daidaita sawun shi ko da shi kadai ne ana so ya daidaita ya huskanci alƙibla barandana in aka haɗu cikin jama'a kuma idan muka leka zan mu gani lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana daidaita sawun nan cikar sallah ne idan kuma aka samu sabanin haka za a samu nakasa a cikin sallah duk da kasancewar idan muka diba jamhurin malamai sun tafi akan a daidaita sawun nan mustahabi ne ba wajibi bane ba wa'ansu kuma suka tafi daga cikin malamai wanda muke bibiya mazahib da ahlus sunna suka ce akan a daidaita sawun lokacin sallah wajibi ne kuma suka kawo hujja da wani hadisi wanda nan gaba zan mu karanta shi hadisi ne na Nu'man bin Bashir yake cewa la tasawwuna sufuhakum ko ku daidaita sawun ku aula yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah ya sassaba la ya sassaba tsankanin zakatan ku kenan idan aka dauki wannan zahirin wannan hadisin kenan daidaita sawu wajibi ne in ba ku yi ba ga irin hukumar wajibin da wajibi zai sassaba tsankanin zakatan ku haka kuma idan muka diba wannan hadisin zan mu ga da kai karhancin karkatar da sawu kenan idan ana so idan mutun ya zo sallah abin da yake sunna ya daidaita sawun shi kuma idan muka diba wannan hadisin nan yana ƙara karantar da mu lalle sallah a cikin jama'a tana da fadala saboda ai sallah ne a cikin jama'a ake cewa ku daidaita sawun idan kun daidaita kuma za ku samu rabo a nan duniya da lahira sai wata mas'ala gaba malumai suke cewa menene hikimar da ta sanya ake cewa a daidaita sawu lokacin da mutum suka zo sallah idan an zo sallah cikin jami'i ake cewa a daidaita sawu daga cikin hikimar daidaita sawu da kwai dace na mala'ikun ubangiji kamar yanda wani hadisi wanda Muslim ya rawaito shi hadisi ne na Jabir bin Abdullah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huto zuwa gare shi sai ya ce musu ala tusaffuna kama tasuful malaika shin ku kwa daidaita sawun ku ba kamar yanda mala'iku suke daidaita sawun su wurin ubangijin su sai sahabbai suke cewa manzon Allah ya ne ne mala'iku suke daidaita sawun su wurin ubangijin su yake cewa ya timuna sufufal awwal wa yatarasuna fi saffi yace sune yes mala'iku suna cika sawun farko kuma suna daidaituwa a san a cikin sawun kenan at-taras shine daidaituwa daidai da wani bai ba samun wani yayi gaba ko kuma wani yayi daidaituwa suke yi a sawu na farko haka manzon Allah yake ba mu wani a ai mala'iku ma ga yanda suke yi a gaban ubangiji kuma ku yi koyi da abinda mala'iku suke yi a gaban ubangiji Allahu ta'ala sai hadisi na gaba karkashin wannan baban hadisi na 69 yake cewa an Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu la tasawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum wa li muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم wannan hadisin idan muke diba cikin sahihul bukhari zan mu same shi shi ma a cikin kitabul azan babi babu taswiyat as-sufufi inda al-iqamati wa ba'daha aw ba'daha babi wanda yake bayani akan daidaita sau lokacin iqama lokacin tayar da iqama kuma da bayan tayar da iqama kenan lokacin sallah idan muka diba juz'i na 41 shahi na 145 hadisi mai lamba ta 717 zan mu samu wannan hadisin a cikin sahihul bukhari haka shi ma muslim ya rawaito wannan hadisin a cikin kitabus salat babu taswiyatu sufufi wa iqamatuha wa fadl al-awwal fal awwal minha babi wanda yake bayani akan daidaita sahu da fadalar sahun farko yahi sahu na biyu shi ma idan muka diba juz'i na biyu shaki na uku hadisi mai lamba ta 436 zan mu samu wannan hadisin yake cewa hadisi ne wanda aka same shi daga Nu'man bin Bashir Nu'man bin Bashir shine Nu'man bin Bashir bin Sa'laba bin al-Jallas Abu Abdullah al-Madani ma'ayyar shi ita ce Amra bintu Rawah Amra bintu Rawaha shi wannan Nu'man bin Bashir sahabin manzon Allah ne an aihe shi a shekara ta biyu da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinan manzon Allah yana da shekara biyu a garin Madina aka aihe Nu'man bin Bashir Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa Abu Dawud mai sunan Abi Dawud yake cewa yaji wani ana ce mai Az-Zubayri yana tunanin a ai da hadisan da Nu'man bin Bashir ya rawaito hadisai ne wanda aka yi wanda aka rafa azuwa ga manzo Allah ba hadisai ne mursal wanda daga sahabi ne yaji ba wai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba amma dai Nu'man yake cewa yaji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana karanta amsa hadisi daga Nu'man bin Bashir sai Imam Ahmad yake ce mi a Nu'man yuhaddisu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ashiya'an hafizaha Nu'man yana karantar yana rawaito hadisai ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan da Nu'man ya ji su daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisai shi wanda suka shahara hadisin Nu'man bin Bashir na cikin 40 hadisi yake cewa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wayyin farq yake bayani akan lalle manzon Allah yake cewa a cikin rai da kowa ta tsoka idan ta lalace idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru kuma idan ta bace dukkan jiki ya bace kuma ita take kai da ran nan zuwa ga dukkan jiki zuwa ga halaka yake cewa ba komai bane ba illa zuciyar mutum to Nu'man bin Bashir ya ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancin karancin shekarun shi ya mutu manzon Allah ya mutu Nu'man yana kan shekara 8 amma dai ya ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baban shi Bashir ya tahi da shi aka yi yakin Badar kuma haka shi Nu'man kamar yanda Imam Bukhari yake cewa tarikhul kabir yake bayani akan lalle Nu'man baban shi ya halarci yakin Badar shi kuma ya harba cewa an sa hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Imam Zahabi yake cewa a Nu'man ai lokacin Muawiya yana Khalifa ya sanya shi shine shugaba ya bar shi shine wali a garin Kufa wani tsawon lokaci kuma bayan haka ya sanya shi shine wali a garin Dimashq wani lokaci kuma ya bayan shi kuma da kai garin Hims shi ma ya zamanto gwamna a cikin anan garin Hims Nu'man bin Bashir ya mutu a shekara ta 65 a wani kauli ya mutu a shekara ta 64 idan muka leka tarihul islam juz'i na biyu shahi na 277 zan mu samu cikakken bayani na wane ne Nu'man bin Bashir haka shi ma da Imam Zahabi ya yi bayani a cikin tahzib juz'i na 4 shahi na 228 zan mu samu cikakken bayani na Nu'man bin Bashir yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa la tasawwunna sufufakum wallahi ko ku daidaita tasawunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah ya sassaba tsankanin huskokinku yake cewa wani muslim na daga riwayar Muslim lafazin Imam Muslim shi ma wannan hadisin idan muka diba cikin kitabus salat
babu taswiyati as-suku babu taswiyati sukuku iqamatiha wa fadlu al-awwal fa al-awwal minha zan mu samu wannan hadisin hadisi ne mai lamba ta 996 hadisi ne wanda shi ma muslim ya rawaito shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yusawwi sukufana yana dide tasawwuri kinan manzo Allah yana hutawa daga cikin inda yake limanci yazo ya dide da sawun imaminci yake cewa hatta ka annama yusawwi biha alqida har sai da manzo Allah in ya dide da sawu kamar ka ce iyan mashi ne wannan abinda ake na kwari kwari ko baka flash kwari ce ake ce mata ko to yace kamar ana jira su kamar lokacin da ake zira alqida alqida shine iccen da za a jira su kamar wanda na wanda za a yi flash da shi shine kenan aka yi su kuma ba a taba yin su ba dai ya hade ba ana yin su ne a shirye yake cewa shi wannan normal yake bada bayani yake yana masala mana yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dini da su yake dini ta musu habban shi sabu yake cewa kamar kaji wannan ne mashi ne wanda ake ja wanda ake sa shi a cikin kwari yake cewa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shirye sabu yace hatta ra'a an qad akhanna an har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani lalle sahabban nan sun fahimta idan an zo sallar su da kansu ke dade da sauransu yake cewa summa kharaja yawman sai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huto faqama sai ya tsaya a gaba kada an yukabbar ya kusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara haraba kenan ya kusa ya kabbara sallar shi fara'a rajulan badiyan sadrahu sai ya ga wani mutum ya hudo kirjin shi kenan ga yanda aka jera sahabbai shi ya hudo kirjin shi a wani lokaci ne lokacin da manzo Allah ya gane ya gani dukkan sahabbai sun fahimta akan yanzu ba su bukata sai an zo an tsaida musu an dine ta musu sai manzo Allah zai kabarta sallah sai ya ga wani ya hudo kirjin shi sai yake cewa ibadallah ya ku bayan Allah la tasawwunna sufufakum ko ku dine ta sawunku aw la yuhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah ya sassaba tsankanin fuskokinku wannan hadisin idan muka diba zan mu gani a cikin shi da gurbin wa'idi wanda ubangiji ya ma bayin shi ko ku daidaita ko kuma asasa asabanta asaba tsankanin fuskokinku kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'ada shi yana daidaita wa sahabban shi sau idan ya daidaita mun sau sannan ya shiga ya kabarta sallah har lokacin da ya ga wanda ya saba yake cewa saura ya su bayan ya ku bayan Allah ko ku daidaita ko kuma ubangiji ya saba tsankanin fuskokinku ko kuma zukatanku idan muka diba wannan hadisin zan mu gani zahirin hadisin yana bayani ne akan daidaita sau kuma haramcin karkacewa ko kuma wani rashin daidaita sau a cikin lokacin da sallah lokacin da aka zo za a tayar da sallah sai dai idan muka diba zan mu gani da kai hadisi wanda suke sauƙaƙa wannan wa'idin da ubangiji yayi idan muka diba da kai hadisin da muka karanta na farko wanda yake bayani lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani lalle daidaita sau yana daga cikin cikar sallah kenan wannan wa'idi ne zan muna iya daukan shi akan mustahabbi ne shi daidaita sau saboda karhanci da kai umuman idan muka dauki magana zan mu iya cewa da kai karhanci mai tsanani akan karkatar sau kenan abinda ake so idan mun zo ya idan mutum ya zo sallah yayi kokari ya daidaita sauin shi kenan wannan wa'idin da kai hadisi wanda suke sauƙaƙawa akan wannan kamar hadisin inna taswiya da sufufi min tamamis sala lalle daidaita sau yana daga cikin cikar sallah kenan ya dan haffafa akan wa'idin wannan da aka yi ko ku daidaita ko kuma ubangiji ya saba tsankanin zukatanku idan muka dibi wannan hadisin kuma zan mu iya ganewa lalle da kai tsananin kula da shari'a da ta yi akan a daidaita sau saboda daidaita sau yana daga cikin cikar sallah kuma lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yanda ya saba a cikin al'adar shi yana sakantawa mutum gwargwadon abin da ya aikata mutum ya ki daidaitawa to ubangiji zai mai hukuba tashi shi shine a sabanta tsankanin zukatansu ya kasance wane idan ya zo yana kishin wane yana saba ma wane da sauransu kuma idan muka dibi wannan hadisin zan mu gani lalle ubangiji lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gushi akan waɗanda suka saba suka ki daidaita sauran shi me ya kawo haka manzon Allah har ya shiga zai tayar da sallah da ya gani sai yi magana maganar nan kuma tana da zahi a cikin gushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta ko ku daidaita ko kuma ubangiji ya saba tsankanin zakatun kuma idan muka diba zan mu gani wannan hadisin yana karantar da mu halaccin yin magana bayan an tayar da iqama ya kasance kamar yanda Imam an-Nawawi yake bayani a cikin sharhin shi na Sahih Muslim yake cewa koda ya kasance a cikin sallah ko koda ya kasance kamun wata maslaha ce akan a daidaita sauri ko kuma wani abu ana so a gyara microphone ko kuma wani abu makamancin haka kan maslaha ya dace limami yayi magana ko ni ko wani shi yayi magana bayan an tayar da iqama yake cewa kai koma ba wata maslaha ya dace halakan yin mutum yayi magana bayan haka me yake nuna mana wannan hadisin wadan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sunna sukukum ko manzon Allah zai da kai zai tayar da kabbara ya juye wannan magana wannan shi ne ke sai hadisi na 70 hadisin Anas yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaikata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ta'am da'at Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama li ta'am sana'atuhu lahu fa akala minhu thumma qala قوموا فلأصلي بكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا اليتيم هو دميرة جد حسين بن عبد الله بن دميرة wannan hadisin shine hadisi na uku kalkashin wannan baban hadisi na 70 a jerin wannan littafin wannan hadisin kuma idan muka diba Imam al-Bukhari ya rawaito shi haka shi ma Muslim ya rawaito shi idan muka diba Muslim Kitabul Masajid wa Mawadi'us Salat babu jawazil jama'ati fi an-nafilati wa salatu ala hasiri babu wanda yake bayani akan halaccin yin sallar jama'a sallah ta jami'i da sallar nafila a jami'i kenan mutum yana iya yin sallar nafila a cikin jama'a kenan a jami'i kamar yanda muka saba lokacin Ramadan muke hutawa bi asham bi tahajjudi yake ce ba kuma salatu ala hasirin kuma da halaccin yin sallah akan tabarma karamunu wadda ake yin ta takaba hadisi ne wanda bayan muka diba cikin Muslim juz'i na biyu shahi na 127 hadisi mai lamba ta 658 zan mu samu wannan hadisin hadisi ne na Anas bin Malik mun sha bayyana wane ne Anas bin Malik radiyallahu anhu qala yake cewa anna jaddatahu Mulaika lalle wata kakashi shi Anas bin Malik wanda ake ce mata Mulaika sunanta Mulaika duk da kasancewar da kai bangaren harshen Larabci an samu sabani Malika ne ko kuma Mulaika kuma mun kuma abinda yayi shahara a wurin Malika ko gamma cewa Mulaika sai dai mafi yawan malamai sun tafi akan ainihin sunan Mulaika ne ba Malika ba kenan Mulaika da ai dan mun mimun din ita kuma wannan lamun din a mata nasaba kenan Mulaika shi kuma idan muka diba shi qadi iyad ya saba musu yake cewa a ai asalin shi shine a fatahi ai nasbin mimul in kenan malika wa lamun in ita kuma a mata ai jarrainta kenan ya kasance malika sai dai wannan wadan tashi fada ce wanda take mai rauni mafi yawan malumai sun tayi akan malumar lugha ainihin sunan Mulaika ne ba malika ba yake cewa kakashi mai suna Mulaika da'at Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li ta'amin sana'atuhu lahu ta kirayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan ta yi invitan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ga wata walima wani abinci wanda tama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mu diba mu gani wacece ta kiraye shi wata ce kakar Anas wanda ake ce mata Mulaika ta kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo gidanta ya ci abinci saboda ta mai wani abinci wanda ta shirya ne yace fa akala minhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci wannan abincin thumma qala sannan yace ummu fali usalli bikum ku tashi ummu ku salla tashi limance ku ummu salla qala anas anas sai yake cewa fa kuntu ila hasirin lana sai na tashi zuwa ga wata karamno wadda ta muce wata tabarma wadda ta muce qadis wadda min tuli ma labisa tabarman nan hatta yi baki saboda jima wadda ta yi muna amfani da ita haka kuma idan muka diba tabarma wadda aka yi ta karamno idan ruwa ya buje ta ko ta jima tana yin baki yace to saboda jimawa da muka yi muna amfani da ita wannan tabarmar ta mu hatta yi baki fa qama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yace wasafaftu ana wal yatim wara'ahu yace sai muka yi sau a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dani da wani marayi waye marayi marayi shi shine wanda bai balaga ba ya rasa ma'ahin shi ko ma'ahin shi shine wanda ake kira maraye kenan zan mu dauka kenan wannan wanda yayi sau tare da Anas a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaro ne kenan ba babba bane ba yake cewa wal ajuzu min wara'ina kuma tsohuwan nan kakata kenan tana bayan mu fa salla lana rak'atayn sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana salla rak'a guda biyu yace sun mansarafa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi shi ولمسلم هذا رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه للي منزع الله صلى الله عليه وسلم ياي صلى دشي أنس كما دعوش فأقامني أن يمينه سيئداني أجيهش ندامة وأقام المرأة خلفنا سيئدا إتماتا سيئتنايا أبايهم كنموش ما أيهش اليتيم نما لا yake cewa wanda ake kira shi marayan nan shi shine Dumaira jaddu Hussein bin Abdullah bin Dumaira shine kakan Hussein dan Abdullah dan Dumaira shi shine wannan marayan wannan hadisi idan muka diba zan mu gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata tsohuwa kakan Anas ta kiraye shi yazo yace abinci na daga abincin da ta shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma saboda cikakken halayen shi da hali mai kyau irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaskantar da kanshi bai ce ba a'a ba sai ya kama hanya ya tafi gidan nan ya amshi a goran da ya tawo wannan fatan ya tafi ya ci abincin ta idan muka dauka zan mu gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misali ne a ce wanda aka dora ne aka shin mutane daula daula ta musulunci kowa a kallon shi wani wanda yake gashi nan baya da shi kakaci kakatawa ta Anas kuma an san halin da suke ciki a lokacin nan halin sahabbai amma dai manzon Allah bai ce a'a ba gidan Usman ba ne yau bana ta ba gidan wacce ce wacce karamin kalli gare ta bana ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya ya tafi gidanta ya zauna ya ci abincin da ta shirya ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya sakanta mata shi ma ya ce to ku tashi mu salla saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takan yi wannan tsohuwar batta ba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yana yin salla ba sai shi ya sanya manzo Allah ya ce to ku tashi mu yi sallah su ga irin sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi mahallu shahida cikin wannan shine lokacin da ana sai ya ce wasafaftu ana wal yatima wara'ahu sai muka yi sau da ni da wani maraye bayan shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal ajuzu min wara'ina ita kuma tsohuwa a can bayan kenan idan muka dauka zan mu gani idan mutum idan ya zo za a limance su limami ya shiga gaba shi kuma mamu idan sun kasance guda biyu ne su tsaya a baya bayan limami shi kuma idan aka sanya idan da kwai mace a baya ita kuma ta kasance a bayan wa'inta shine manzo Allah yake cewa mafi sharrin sau shi shine sharrin sau karshe wanda mafi sharrin kuma sau a cikin mata shi shine sau farko kenan mata maza sai su shiga bayan limami su kuma mata su koma karshen zamu wanda yake karshe na daga cikin maza sai riwayar Muslim yake cewa a'a ai shi a lokacin nan Anas ba wani yaro tare da shi Anas manzo Allah sai ya kawo shi a gehe shi na dama sai ita kuma mace ta tsamuna ma'aikiyar shi sai ta tsaya a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan idan muka diba zan mu gani da kai amsa gangeta ta da'awa kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wajibi ce, wajibi ce duk wanda aka gangace shi darma arbu wannan walima ce ta aure ko kuma walima ce ta suna ko kuma walima ce ma haka aka gayyaci mutum to wajibi ne mutum yayi kokari ya amsa sai dai da wani uzuri uzurin da zai iya hana shi wannan moti zuwa ga wannan walima saboda wannan ta karkashin haka malamai dukkan su kai ijma'i malaman mazahibul arba su kai ijma'i akan wajibi ne amsa goran gayyata na walima idan an gayyaci mutum kuma suka kawo hujja da hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba ta 2179 yake cewa hadisi ne na Abdullahi ibn Umar, hadisi ne wanda Nabi shi ya rawaito shi ga Abdullahi ibn Umar, yake cewa Abdullahi ibn Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ajibu hazihi da'wa idza du'itum laha, ku amsa goran gayyata idan aka gayyace ku, idan aka gayyace ku kan wata walima ku yi kokari ku amsa, ku amsa goran gayyata ku isa ku tafi zuwa wannan walima. Yake cewa Nafi yake cewa a Abdullahi bin Umar ya kasance idan an gayyace shi yazo walima yace ta aure ko kuma wanda ba ma ta aure ba in dai walima ce yace yana zuwa, yace idan ya zo idan ya zo yana mai azumi yace sai ya kame bakin shi, idan kuma yana mai sakin bakin shi kenan baya azumi yana cin abinda aka yi na daga walima. Haka kuma hadisin Abi Huraira shi ma hadisi ne wanda Muslim ya rawaito shi, hadisi mai lamba 1439 yake cewa idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sa'iman falyusalli wa in kana waftiran falyut'am, manzo Allah yake cewa idan aka gayyaci ɗayan ku zuwa ga wata walima to yayi kokari ya amsa goran gayyata ya tafi zuwa ga wannan walima, manzo Allah yake cewa idan ya kasance yana azumi to ya musu salati kenan ya roƙan musu albarka, Allah musu albarka wannan abin da suka yi abincinsu da rayuwarsu da dukiyarsu Allah mata albarka kuma Allah ƙara musu kuma Allah gafarta musu. Haka manzo Allah ya bada umarni ai in ya kasance yana azumi yace idan kuma baya azumi yace yayi kokari ya ci abincin wannan walima. Sai wata magana wanda Ibn bin Baz yake bayani akan ta yake cewa to idan mutum aka gayyace shi kuma yana jin yaunin tahiya wurin yake cewa a'a in dai da kai yaunin tahiya ko kasancewa sai ya shiga mota yayi wurin dogon bulaguro ko kuma wurin da zai tafi wuri ne mai nisa baya iyawa ko kuma wuri ne ana so a ga mutum ya sanya kaya na kyalkyali shi kuma baya da shi yace wannan an bashi dama ya zama shi a gida, amma dai ko kuma yana tunanin wurin da in ya tafi za a yi alfasha yace shi ma an bashi dama idan an gayyace shi ya kokari ya zama shi a gida saboda wannan fitina. Yace amma dai in yana tunanin in ya zo wurin nan za a yi dalilin zagon shi zai kawar da wa'ansu fitiloni ko wuri ne ana sa kiɗa ko kuma wa'ansu abubuwa wanda Ubangiji ya haramta, idan ya zo ya zama nan mutanen nan su ji yaunin shi su ɗauke wannan abin su hasa wannan abin to wajibi ne akan shi ya amsa goran gayyata. Ina abin alƙaulun raje shi shine wajibi ne duk wanda aka gayyace shi daidai da wani uzuri ya yi kokari ya amshi goran gayyata saboda hadisai sahihai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani. Sai hadisi na ƙarshe wanda manzo Allah yake cewa man lam yujib da'wa faqad asa faqad asa Allah wa rasuluhu, duk wanda aka gayyace shi bai amsa goran gayyata ba hakika ya saba wa manzo Allah kuma ya saba wa ubangijin shi ya saba wa manzo Allah. Kenan sai mu yi kokari mu kula akan haka. Idan muka diba zan ga wannan hadisin da ko wata mas'ala wanda malamai suka yi sabani akan ta shi shine kasancewar yaro wanda bai balaga ba ana iya yin sahu da shi ko kuma ba iya yin sahu da shi, aka ce malamai suka tayi akan a'a ana iya yin sahu da shi kasancewar wannan hadisin wannan Anas bin Malik yake cewa wal yatimu yace wa safaftu ala wal yatim, saboda mun yi sahu da ni da wani yaro wanda yake marayi ko mun sani wanda ne bai kai ba balaga ba wanda ya rasa ra'ayin shi bai kai balaga ba, wanda ya kai balaga to ya huta daga cikin layin marayu ya yi kokari ya makarci. Sai dai abinda ya shahara a cikin mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal suna ganin a'a ana iya yin sahu da yaro a sallah wadda take ta nafila, sallah farilla ba sahu da yaro, haka dai kuma suke gani wannan mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal. Lakin kauli wanda yake mazhabin jamhuri shi shine ana yin sahu tare da kowane yaro. Kenan idan muka diba wannan hadisin zan mu gani abinda zan mu iya dauka ko abinda muke iya istinbati karkashin wannan hadisin shi shine halaccin ko kuma halaccin yin sahu tare da yaro wanda bai balaga ba. Yake cewa kuma abu na biyu wanda muke iyawa mujiba shi shine lalle wa'inda za su yi kasancewa manu idan sun kasance sama da biyu, idan sun kasance sama da ɗaya, to haƙiƙa wurin su shi ne su tsaya bayan imani kamar yadda hadisi yanda yake nuna mana. Kuma ƙarƙashin hadisin zan iya ganewa lalle wurin mace lokacin da za a yi sallah shi ne can baya ƙarshen sahu, idan maza sun jeru ƙarshen inda maza suka ƙare nan ne mace za ta zo ta zauna ta yi sahunta. In kuma ya kasance sahu ɗaya ne kenan ita da koma baya. Kuma a cikin riwayar Muslim kamar yadda yake nunawa yake cewa sun yi sahu tare da manzon Allah, idan manzon Allah ya sanya shi a hannun shi na dama ita ko matar ta koma mahaifiyar shi ta koma bayan su. Kenan kuma idan muka diba hadisin da kai halaccin mace ta tsaya ita kadai ta yi sahu, kenan halaka ne mace tana iya tsayawa ita kadai ta yi sahu a bayan limami. Kuma idan muka diba hadisin zan magani halaccin yin jami'i a sallar nafila, wai ba a sallar farilla ba kadai ba, a lokacin da mutum ya zo sallar nafila yana iya haɗuwa da shi da kanan shi da shi da iyan shi tare da shi da matar shi su sallar nafila ko da wuturi ne, duk sallah dai ta nafila ana iya yin jami'i a kanta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Ai mun gani sallah ce suka yi a cikin gida, kuma manzon Allah ya yi ne diddin ya karantar da su ya ne ne ake yin sallah, da su yamma ita tsohuwa wadda bata sawa ba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ina yin sallah. Kenan halaka ne idan an zo sallar nafila mutane su yi jami'i su yi sallar su ta nafila. Kuma idan muka diba wannan hadisin zan mu gani lalle da kai kaskantar da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu diba mu gani wace ce ta kiraye shi har gidanta saboda ta shirya min abinci. Na Anas bai wadi mana ba wani irin abinci bane ba, amma dai ita dai ta yi abinci special na min na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma yunfiqu sa'atin min sa'ati, kowa yana yi ne daidai walwalanci, kuma wannan matar ta yi iyakacin walwalan ta, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci. Kenan mu ba wajibi ne akan mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan aka gayyace ka in wani irin abinci ne ka ci kamar mutum addu'a Allah ƙara ne a ci arziki shi, kuma mutum sai ya ji daɗi. Kuma idan muka diba zan mu gani kamar bayanin da muka yi na amsa gayyatar walima insha Allah. Sai hadisi na gaba, hadisi na 71 yake cewa ana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala بنت عند خالتي ميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يميني. وانا حديث أنسان مشرق عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس شيء ترجمان القرآن كما وانا أجدنا الحبر وكوهيوري إليه dan uwan manzon Allah ne, kamar dan kuzain manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, dan kanan Ali ne wanda suke kuba daya, su kuma su Ali suna ba manzon Allah abokin mata ko dan Abdullahi bin Abbas shi ne yaron da manzon Allah aka kawo shi yami addu'a yake Allahumma allimhu Allahumma faqihu fi dini wa allimhu at-ta'awil, ya Allah ka sanar da shi ilimin fiqh, sanin hukuncen shari'a, kuma ka sanar da shi ilimin tafsiri. Kuma haka lokacin sahabbayan aka karanta aya aka rasa ina aka dusa akan ayar, sai an koma wurin Abdullah ibn Abbas ya musu bayani mecece wannan aya. Kuma yana daga cikin mutane bakwai wanda suka yi rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya wannan hadisi idan muka diba a cikin Sahihul Bukhari kitabul azan babun idza lam yanwi al-imama an yaqumma, babi wanda yake bayani idan limami bai yi niyyar ba ya yi limanci ba, sai aka zo aka ci karo kurum wani ya zo ya shiga gaba ya zo ya haɗu da shi ya bi shi sallah, ya ne ne hukuncin shi. Idan muka diba juz'i na ɗaya shahi na 141 hadisi mai lamba ta 699 idan hadisi na 1700 ba na haka shi ba, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi a kitabul masajid ba wa mawaqi'us salat, babi wanda yake bayani akan addu'a fi salatil layli wa qiyamu, babi wanda yake bayani akan addu'a cikin dare kuma da tsayuwa a cikin dare. Juz'i na biyu shahi na 187 hadisi mai lamba ta 763
hadisi ne wanda aka same shi da Qais daga Sa'id ibn Jubair shi kuma Muslim ya same shi daga Qais bin Aba an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu Abdullah ibn Abbas ya mutu a shekara ta 67 a wani kauli ya mutu a shekara ta 68 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bittu inda khalafi maimuna na yi barci a wurin al'uwata a wurin ma'ayyata dangantaka ta uwa a larabce da kwai dangi guda biyu da kwai al'am da kwai al-khal al'am shi ne duk wanda kuke dangantaka da shi bangaren ma'ayyinka sawa'un mace ce ko namiji din namiji ne ana iya ce mai am kenan uncle in mace ce ana iya ce mata amma kenan bangaren uwa shi kuma bangaren uwa shi shine ake kira al-khala kenan ɗan uwa wanda take wurin wannan kenan larabci larabawa sun raba mana sababin turawa ko sai dai su ce mana uncle uncle kowanne uncle ne amma dai larabawa wancan bangaren uwa shi shine am bangaren uwa kuma shi shine khala yake cewa bittu inda khalati maimuna nayi kwana a gidan a ɗakin ɗan uwata ta wurin uwa wanda ake kiranta maimuna maimuna matan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama ummul mu'minin ita ce ake kiranta maimunata bintul haris al-amiriyya al-hidaniyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta a shekara ta 7 da hijirarshi daga da hijirarshi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wannan maimuna ta kasance kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya arme ta ta kasance tana arme da wani wanda ake ce mai Abiraham bin Abdul Uzza Abiraham bin Abdul Uzza shi ma ba Quraishi ne al'amin to lokacin da ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi arman maimuna lokacin nan ita kuma maimuna sai ta mekawa Abbas alwalwa wannan al'amarinta kenan manzon Allah ya nemi armanta ko mace ko mutta armar da kanta ko tana iyawa mace ta iya ma kanta arumi sai tilasta labunta da wani waliyinta waliyinta shi kuma shi shine dan uwanta wanda zai iya daukar al'amuranta take cewa ita imamu zahabi yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi armanta sai ta meka al'amarinta zuwa ga Abbas Abbas shi kuma dan uwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shi ne bangaren dan uwan Ali ibn Abi Talib a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya arme ta aina ya arme ta a garin Makka ya arme ta kuma yayi ya tara da ita a wani wuri wanda ake ce mai sirri wurin wuri ne akan hanyar Makka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara da ita bayan dawowar shi daga umrar shi ta bankwana yayin umrar bankwana a shekara ta 7 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita maimuna ɗan uwa ce ga Lubabatul Kubra Lubabatul Kubra mata ce ga Abbas bin Abdul Muttalib ko kuma da Lubabatul Sughra ita kuma uwa ga Khalid bin Al-Walid kenan ɗan dangi ce ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura kuma maimuna ta mutu a shekara ta 51 wani kauli an ce ta mutu a shekara ta 63 mafi yawa malaman tarihi suna samun irin wannan sabani bangaren wafayat wani sai ne kaji wani ya ce kaza wani ya ce kaza amma dai kauli mafi rinjaye maimuna ta mutu a shekara ta 51 a sirf a wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara tarawa da ita a matsayin ta na matashi anan ta mutu idan muka leka tarihin Islam juz'i na 2 shahi na 548 zan mu samu cikakken bayanin maimuna matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwan mummune uwar duk wani wanda ya gaskata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba uwar ba wa'inda suka zagi matan manzon Allah suka zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wanda suka saba ma a hanya wanda ubangiji ya lamunce mana mubita Abbas Abdullah ibn Abbas yake cewa fa qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yusalli min al-layl sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi yana salla a cikin dare faqumtu an yasari sai na tsayuwa a hannun manzon Allah na hagu yace fa akhadha bi ra'si sai manzon Allah ya kama kaina fa qamani an yaminihi sai ya juyo ni ya maido ni bangaren hannun shi na dama wannan hadisin idan muka leka zan mu gani Abdullah ibn Abbas
wanda aka yi sani da turjumanul qur'an saboda kwadayin shi yaro ne karami amma dai saboda kwadayin shi akan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake yi da dare sai yayi kokari ya ce wa ɗan uwar shi Maimuna zai kwana a ɗakin ta saboda ya ga me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yake yi da dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi da dare ya kama sallah ah to haka ne manzon Allah yake yi sai abba Abdullah ibn Abbas sai ya dauki ga wannan shi ma ya tafi ya kama tunda hadisin ga hadisin wannan yanke shi ne malam yayi hadisin ainihin shi manzo Allah Abdullah ibn Abbas ya zo ya kwanta a ɗakin Maimuna da ya tashi a ɗakin Maimuna da ya kwanta ba barci yake ba ya su dai sun yi barci amma dai yana kallon menene za a yi a daddare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya tashi daga barci Abdullah ibn Abbas idan shi biyu yana kwance yana kallon manzo Allah da ya tashi manzo Allah sai ya dauki aswakin shi sai ya karanta ayoyi guda 10 na karshe na cikin suratu Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allah qiyaman har zuwa karshe ayoyi guda 10 na karshe da ya tashi manzo Allah da aswakin shi sai ya tafi ya zubi ruwa a cikin wata guga wanda take rajayya ya tafi ya arwalla ya kama ruwa ya arwalla yazo sai ya fara sallah Anas sai ya ce shi ma sai ya yi kwatankwacin haka yazo da ya kwanta a gehen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hannun shi dagu manzon Allah sai ya kama kanshi ya juyo shi ba ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo shi ba saboda haramun ne bin gaban mai sallah kenan manzon Allah sai ya juyo shi ta bayan shi ya tsayar da shi a hannun shi na dama dinda da kwai mas'ala wanda ta wanda malamai suka yi sabani akan ta da kamar yanda jamhurin malamai wannan mazhabin Imam Abu Hanifa da Malik da Imam Shafi'i sun ta yi akan halattun yin sallah koda mutum yayi sallah akan hannun a hannun da a hannun hagu na limami kuma kauli ne wanda shi ma riwaya ta biyu wanda Imam Ahmad suka tahi ya tahi akan ta su kuma mazhabin Imam Ahmad sun tahi akan a'a idan mutum idan yayi sallah a hannun hagu na daga limami hakika ba shi da cika sallah wannan ana magana ne idan sallah idan ta kasance limami ne da wanda yake bibiyar shi ba wai wanda zai tsaya a wannan yin shi ba wai inda zai sau ba a bayan shi ba duk da kasancewa abin da aka yi so mutum ya tsaya gak da bayan limami ko da sau ne misali mutum ya zo sau na farko ya cika an kama sau na biyu to mutum kai tayi karshen sau ya zo bayan limami gak ya tsaya shine abin da aka yi so idan wannan malamai sun yi sabani Imam Abu Imam mazhabin Imam Ahmad sun ce akan a'a idan mutum idan yayi sallah a bayan a hannun hagun din limami hakika sallar shi bata inganta ba sallar shi ta lalace su kuma zaburin malamai Abu Hanifa da Malik da Shafi'i sun ce akan sallar shi ta inganta haka su ma wata riwaya daga mazhabin Imam Ahmad sun ce akan a'a sallah ta inganta saboda falala ita dai dama abinda ake so falala ce an yi so mutum ya tsaya a dama kuma gashi nan koyi ne da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kenan abinda muke iya dauka a cikin wannan hadisin lalle da kai falala ta limami tal mami mamu idan ya zo zai yi sallah ya tsaya a hannun hagu na limamin shi idan ya kasance shi kadai ne kuma idan muka diba lalle da kai ingancin sallah kamar yanda jamhurin malamai suka ta yi lalle da kai ingancin sallah idan mutum idan ya tsaya a hannun hagu din limami amma dai sallar shi ba ta bace ba sallar shi ta inganta kenan sabanin hada na mazhabin Imam Ahmad kuma idan muka riba hadisin zan mu gani lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jiyo Abdullah ibn Abbas kenan halaka ne idan kai limami ka sani wannan mamun naka ya tsaya a hannunka na hagu kenan kana iya mai ishara ka janyo idan shi ko in kana iya kama kan shi idan ka yi shi tsawo ka juyo shi daga baya ka miro shi da hannunka na dama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma idan muka diba hadisin lalle da kai halacce yin sau tare da yaro Abdullah ibn Abbas kai yana da shekara nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi sau tare da shi ya jeranta tare da shi kuma idan muka diba zan mu gani da kai mashru'iyyar yin sallah da dare kuma da mustahabbancin ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa kuma haka idan muka sake dibawa akan hadisin zan mu gani lalle Abdullah ibn Abbas yana da kwazo wurin neman ilimi kuma da dabbaka ilimin da zai koya kenan wannan shi ne abinda zan mu iya faɗa a cikin ƙarƙashin wannan hadisin Allahu ta'ala a'lam sai babu na gaba babu al-imama sai da kai abinda na manta kalkashin babu ba ga wannan babu kawun mu shiga babu imama sau yana haduwa ne akan wa'ansu abubuwa yana tikani labudda duk wanda zai daidaita sau ya kiyaye wa'ansu abubuwa wanda shari'a ta rigaye ta tabbatar da su da kai na farko da kai al-muhazat al-muhazat shine jirantawa kan wani kai shiga gaban wani wanne shiga bayan wani kuma idan muka dauka hikimar da sanya ake daidaita sauin nan da kai lalle kun zo kun tsige a cikin wannan masallacin da kai mai kudi da kai talaka da kai wanda mai ilimi ne da kai jahili da kai wanda yana da aibu bangaren jikin shi da kai wanda bai da aibu da kai kaza duk ka samu mutane kala kala to saboda ubangiji ya daidaita tsakanin ku sai sanya aka umurce ku daidaita ka a ce wai shi mai kudi ya jaga ba ko kuma talaka ya koma baya idan aka ce haka shi na bayan sai ya rinda ganin wannan hujjar kai haka yake wannan kaza sai Allah sai ya tsadawa tsakanin ku shi wanda yana ganin a ni na shi ka shi ya sanya ko sallah muka zo a gaban ka nake shi wanda yana ganin a wani ya yi ni sai ya sanya kiyayya tsakanin shi in ya aka yi baya su shi saboda yana ganin kullum wannan nan ya yi kenan alkashin daidaita sau labudda a samu almuhazat jerantawa in wane ne ya zo a yi kokari a jeranta tsakanin su kenan jerantawa shi kuma ka hadu da idan sau dukan su daidaita ba a ce ba mutum yayi ya bubbuɗe ba yanda zai matse dan uwan shi ba ba dini bai san haka addini yana so bil mu'minina raufur rahim kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu ne mai tausayi ne su kuma mu ne ruhama'u bainahum masu tausayin juna ne kenan abinda ake so mutum kai yanda baka shiga haƙin wani ba lokacin da ka zo sallan nan ba haka kuma a cikin daidaita sau labudda a samu wannan abin shine at-tarafus at-tarafus shine kada a samu a daidaita ka a samu wata fama wanda wani abu yana iya zagwa ya dinga shiga tsakanin ku kenan wannan ya tsaya haka wannan ya tsaya haka wannan ya tsaya haka gashi nan hanyoyi ne gashi nan malala wanda wani yana iya zagwa ya shiga tsakanin ku kenan ba a san haka idan an daidaita sau ku matse tsakanin ku yanda ku kwata kuro shinan ku ba kenan ku hada kafadun ku tsakanin ku hada idan sauin ku tsakanin ku sannan kuma idan muka diba je lalle wurin tsaye da sau je jeranta sau mu kiyaye taqarubus sufu kusantawa da sau kenan ka ai sau dai anan ai sau na bi a can a sanya space din kanin su kenan a kusanto da juna kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rasul subukum wa qaribu bainahuma ku daidaita ku jeranta sau ku kuma kusanto tsakanin sau da sau kenan sau farko ke yi nesa da sau na biyu kuma idan muka diba lalle da kai cikar sau labudda a wannan a wurin jeran ta sau a wurin daidaita sau a samu cikar sau kenan ka a ce an fara sau daga nan bai ina cika ba an su kirkira sau da biyu ba ana so abinda ake so sau ya cika sannan a yi sau na biyu kenan a fara da sau farko in ya cika sannan a shiga sau na biyu kamar yanda kuma bayan shi abinda zan mu kula shine gabatar da sauran maza akan sauran mata kenan a gabatar da sauran maza a jinkirta sauran mata kamar yanda hadisin da muka karanta hadisin Anas bin Malik kenan ana harawa ne da sau wanda yake na maza sannan kuma sau inda maza suka kare mata su dora sauran su kenan abinda kuma wurin daidaita sau kenan ana so a fara sau daga gehen ibadi na hannun dama mubashara idan daga nan zake fara sau sannan kuma sau ya ci gaba sai babi na gaba babu al-imama babi wanda yake bayani akan limanci mas'ala ce wanda take bada wahala yanzu a wannan lokacin da mu shi idan muka leka babi ne wanda zai mana bayani akan ladubba na limani da su kuma ladubba wanda suke na mamu idan mu bi da wanda ake bi kuma da abin da ya wajaba akan kowanne daga cikin su limami da wanda yake kuma da alaka da take tsakanin limami da shi da mamunci kenan wannan babu zan mu gani zai mana bayani akan dukkan masu wannan abubuwa idan muka dauki limanci wani tsari ne na wanda ubangiji ya sanya shi a cikin al'ummar musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada umarni bai dacewa mutum biyu su gusa su yi bulaguro ba tare da ba ɗaya ya kasance shi shine jagora akan wannan dinya kenan duk abinda ake yi labudda a ce mutum suna da limami to ina ga wanda zai kai ku gaban ubangiji kenan nan mun babi auda nan yi cancanta a ce an samu limami wanda zai ja kasancewar mas'alar limanci mas'ala ce wanda gaskiya ake sakaci da ita, wanda kowa ya zo, kowa ya gasa, kowanne ya zo kullum sai a dauka idan an ganshi da babban riga ko kuma wani abu a dauka a bashi limanci. Shi kuma abu ne wanda bai dace ba. Limanci yana da ka'idodi, yana da shurɗe, yana da rukunci. Bai yiwa ne a ce kowa kullum shi zai dauka a yi limanci. Da kwai hadisin Amr bin Salba, hadisi ne wanda Abi Dawud ya rawaito shi, hadisi ne wanda yake sahihi, yake ba da labari, yake cewa da kwai wasu mutane wanda suke zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna karanta abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da su, hadisi ne ko Qur'ani. Yace idan sun zo mutanen nan sai su karanta mana, idan suka karanta ni kuma yaro ne a lokacin da ina dan shekara 7, yace he in haddace. Yace wani lokaci wa'ansu mutane suka zo, da suka zo babana sai ya karantar da su yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin sallah. Sai yake ce musu ya ummukum aqra'ukum, yace mafi wanda zai dubance ku, mafi sanin ku alqur'ani. Abu Amr sai aka diba, aka leka aka gani babu wanda ya kai Amr bin Salma, babu wanda ya kai shi sanin alqur'ani, sai aka sanya shi ya musu limanci. Shi kuma a lokacin nan shi dan yana dan shekara 7, shi shine kuma limamin su. Amr bin Salma yake cewa sai aka sanya nike limanci a masallacin gurinmu kenan, inda suke unguwarsu ko kuma ƙauyensu, shi yake limanci. Yace har ya kasance yana sallah, idan yayi sallah yana yace alburda guda gare shi, yace kenan zane guda gare shi. Yace in yayi sujada mata sai suke hangen al'aurashi, sai wata mace yace ce a'a, yace dan Allah ku nike mana al'aurar wannan limamin da ku. Sai a lokacin nan sai aka sanya, suka sayi mai wata wani kaya wanda na Urdun, wani kaya ne na koton wanda suke rike dukkan jikin shi. Yayi abu a Amr bin Salma yake cewa bai taba horon ciki ba ga wannan kayan da aka sayi mai, yace kamar wannan, yace in ba horon ciki shi ba da musulunci bai ba, ranta suka musulunta ba. Yace kenan wannan horon ciki yana sanya shi horon ciki ne wanda bai murabu da a cikin rayuwar shi. Kenan zan mu gani halatti lalle a ba ma yaro limanci ya halatta, in yaron ya kasance yayi kowa wannan sanin karatu, kasancewar duk da akwai matsala wadda ta samu sabani a wurin malamai, malikiya da shafi'iya suna gani a'a ai afqahuhum, mafi wanda zai limance ku shine wanda yake kusanin ilimin fiqh. Sai dai Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Hanifa suka kai akan a'a, mafi wanda zai limance ku shine mafi sanin ku akan karatun Al-Qur'ani, kenan qira'ati a daidaita kurmi, yayi kowa sanin Al-Qur'ani shi zai limance ku. Kowanne yana da gaskiya, wanda ya san Al-Qur'ani bai san fiqh ba, ya za a yi daidaita sallah, in sallah an ta lalace ya za a yi. Kenan kowanne da kwai mustanad din shi, da kwai abin da yake hujja da shi, shi sai ya yi wata haka. Kenan idan muka diba zan mu gani limami wajibi ne ya kasance limamin nan ya san me yake, yana da ilimin fiqh, yana da ilimin alqur'ani. Amma hadisin da ummukum aqra'ukum lilqur'ani fa in kanu lilqur'ani fi kitabi sawa fa fi sunnah, wa in kanu fi sunnati sawa fa fi alhijra, kama mun tabbatar da ingancin hadisin batun da mun diba shi ba, wanda yake bayani akan mafi wanda zai limance ku mafi sanin ku alqur'ani. In ya kasance a ce alqur'ani dukan kuɗe ne, kowanne maharbacin alqur'ani ne izi sattin gare shi, yana da ruwaya biyu gare shi, to sai a leka waye ya yi sanin wani sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In aka samu a sunnan ma dukan su ɗaya ne, sai a leka to wane ne ya riga ya hijira, mu kuma a wannan lokacin ai ba hijira, sai a leka to wane ne ya yi wani shekaru, sai a diba a gabatar da wanda ya yi shekaru akan wanda yake da karancin shekaru. Duk da kasancewar limancin yaro da kwai Imam Malik da Ahmad da Abi Hanifa sun tafi akan idan yaro zai yi limanci, an ba shi dama ya yi limanci akan salloli na nafila, ba a ba shi dama ya yi limanci ba akan salloli na faralla. Sai dai shi kuma sauran Imam Shafi'i ya je akan kowace sallah ya kamata ya halatta a bashi, kuma mu ma mun tafi akan lalle yaro ya kamata ko da in dai ya yi kowa karatu, limanci ko faralla ce ko nafila ce, ya halatta a bashi. Haka da kwai wani sa'in zan mu gani an zo an dauki fasiki an bashi limanci, kasancewa kuma fasikin gashi nan yayi kowa sanin addini, to anan shi ma malamai sun danyi tsokaci akan shi. Dan mu gani fasiki shi kuma wanda ake ce ma fasiki shi shine mutumin da yake aikata banyan zulubai, shi shine fasiki. kenan idan muka dauka Imam Ahmad yake cewa ya tahi akan mazhabin Imam Ahmad sun tayi akan a'a bi halatta wa fasidi yazo ya jawan su wanda suke nagari idan su sallah ba kuma idan sun yi sallah bayan shi ya bayyana gare su fasidi ne to wajibi ne su koma su sake sallar su kenan bai halatta idan an tabbatar wa na fasiki ne ai sallah bayan shi wannan akan mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal amma dai Abu Hanifa da Imam Shafi'i suka tayi akan sallah ta yiwu idan fasiki ya limance ka to hakika sallar ta yi amma dai an karhanta wa yukrahu salatu wa yukrahu imamatu fasiki an karhanta fasiki yayi ya ja wanda suke nagari limance amma dai sallah idan an yi da sallah ta yi amma dai a karkashin mazhabin Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i sai wani al-Imam al-Abhari wani ne daga cikin mazhabin Imam Malik ya tafi akan ya awwala magana Imam Malik yake cewa a'a ana iya raba shi fasikin akan a raba shi gani wanda ne aka tabbatar al'umma ta tabbatar wa da fasiki ne yace to idan ya kasance an tabbatar wa da fasiki ne to wajibi ne ko da kai sallah akan bayan shi ka zo ka sake sallar ka amma ne wanda idan ana zato ne shin wannan fasiki ne ko ba fasikin bane ba shi kuma inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a kenan idan ana zato ana zargin yana aikatawa ko bai aikatawa a lokacin nan to an bada daman mustahabi ne mutum ya yi sallah a bayan shi wannan wa fadai Imam al-Abhari tawilin da yake karkashin Imam mazhabin Imam Malik sai dai kauli mafi rinjaye sallah a bayan shi da inganta amma dai da furkar hanci in dai aka samu wanda yayi shi nagarta to hakika ku cire shi ku sanya shi ko da karatun shi bai kai ba bale yake cewa hadisi da harko al-hadithu sani wa sab'un hadisi na 72 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار حديثي ديوانن وندا إمام البخاري يرويته زم سامش أتكين زيور البخاري أتكين كتاب الأذان باب اسم من رفع رأسه قبل الإمام babi wanda yake bayani akan zulubin wanda ya daga kanshi kamun limami ana sallah limami bai dago kanshi ba kai ka daga kanka ko limami ya zauna jalasa bil istiraha ka daga kanka ka tashi tsaye kawun limami ya tashi to ga zulubin ka yake cewa idan muka diba juz'i na 1 shahi na 140 hadisi ne lamba ta 691 haka shi ma Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin a kitabus salat babu tahrimu sarqil imami bi ruku'in aw sujudin aw nahwihima babi wanda yake bayani akan gabatin limami ga rukuni ko kuma sujudi ko kuma wani abu makamancin haka idan muka leka juz'i na 2 shahi na 28 hadisi ne lamba ta 427 zan mu samu wannan hadisin hadisi ne wanda Abi Huraira ya rawaito shi hadisi ne wanda shi ma Muslim ya same shi daga Muhammad bin Ziyad Bukhari ma ya same shi daga Muhammad bin Ziyad rahimahullah ta'ala yake cewa lalle man lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace amma yakhsha allazi yarfa rasahu qabla al-imam shin shi wannan wanda yake daga kanshi kamun limami baya tsoro an yuhawwila Allahu rasahu ra'sa himarin Allah ya juya kanshi irin kan dakki aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin ko Allah ya maida siffar shi siffar dakki baya tsoron haka kidan wannan wa'idi ne ga wanda duk yake daga kanshi wanda yake gabatar limami kamun ya aikata wani abu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kidan idan muka diba wannan hadisin zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana wa'idi ga wanda yake gabatar limami daga kai ko kuma wani abu ruku'i ko sujudi ko wani abu makamancin haka na daga cikin sallah kidan abinda yake daidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake cewa hadisin Abu Huraira innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi la takhtalifu an sanya limami dan ku yi koyi da shi kada ku saba kada ku saba ma limami idan yayi ruku'i kai ruku'i idan yayi kabbara kai kabbara idan ya dakata kai ma ka dakata sallanka tana rataye da limaminka dan me ya sanya lokacin da limami zai yi rabkanuwa ba a ce ba kai kai ba limamin rabkanuwa tana bayanka tana bayan limami amma dai kai idan kai rabkanuwa limamin nan ya dauke maka kenan sallarka tana rataye da sallar limami ne tunda kun riga kun sanya shi kenan ku yi koyi ku yi kokari ku yi koyi da shi li utamma bihi duddan ku yi koyi da limami idan ya taso ka taso idan ya kwan idan ya yayi sujada kai sujada idan ya sallame kai ma kai kokari ka sallame saboda idan baka dauka zan mu gani da kai da kai wani maksad na shari'a wanda ubangiji ya sanya kalkashin limami ayi koyi da shi duk lokacin da yake sallah kuma sawa'ul wannan koyi da limami a cikin sallar nafila ne ko kuma a cikin sallar farilla ne duk da kasancewar ilgashin ita ma wannan hadisin da kai mas'ala wanda malamai suka yi sabani akan ta duk da kai iya wannan inda suka yi ittifaki lalle da kai wa inji akan duk wanda yake gabatar limami sai dai sun yi sabani shin wanda yake gabatar limami sallar shi tana nan ko kuma sallar shi ta lalace kenan idan muka dauka a cikin wannan Imam Ahmad a cikin risalar shi ya ce akan duk wanda yake gabatar limami da rukuni ko kuma wani rukuni ruku'i ne ko sujuda yace to ya dace ya dawo zuwa ga wannan wangayi ka riga yi limami yayi sujada yace Allahu ka riga yi shi ta sawa to kai kokari ka koma kamin ya taso idan kai haka sallarka tana nan amma dai idan ka riga yi limamin baka koma ba hakika sallarka ta lalace sai wannan fadai ya kasance wannan abin da mutum da yayi shi ne da gangan idan mutum yayi shi da gangan hakika sallar shi ta lalace sai da kai fadar shi kuma wanda wadaci mafi rinjaye ta Ibn Taymiyyah wanda yake wanda ya zaba yake cewa a ai duk wanda ya rigaye limami lalle sallar shi da gangan sallar shi ta lalace saboda idan muka dauka wa'idi ne ubangiji yayi shi kuma wa'idi ana yin shi ne akan abin da ubangiji ya hana shi kuma duk abin da ubangiji ya hana to wanda kai gurbace shi abu ne wanda ba mai kyau ba wannan shi shine faɗa wanda suka yi kenan idan muka diba zan mu gani lalle wannan hadisin wa yana zan mu iya zakulo wa'ansu abubuwa akan shi lalle wajabtin bibiyan limami a lokacin da yake sallah kenan an sanya limami a wajibi ne a bi shi kuma haka lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawari ga duk wanda yake sabawa limami a lokacin sallah yake rinjaye shi akan wasu abubuwa akan sallar shi wasu rukunai ko kuma makamancin haka kuma shi wannan wanda yake gaugawa ya gabaci limami akan tasawwa daga rukuni ko sujudi ko sujada hakika idan muka diba sallar shi bata iya zuwa ko ina face limami ya sallabe duk gaugawar da yake limami sai ya sallabe to ya tuno da wannan sallar tashi tana rataye ne da sallamar limami idan limamin ne ya tsaya yake sallamewa duk gaugawar shi ta koma farza kinan yayi kokari ya tsaya idan limami idan yayi kabbara yayi kabbara idan yayi rukuni yayi rukuni idan yayi sujada yayi sujada haka haje ga masallar shi nan karkashin wa'idin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa amma yakhsha an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa imanin Allah ya juye kanshi irin kan jakki ko kuma ya juye siffar shi duka irin siffar jakki nan yan malumai sun tattauna akan wannan suke cewa hakika ubangiji ne a cikin tarihi ba a taba samu ba daga lokacin manzo Allah har zuwa yanzu wanda ubangiji ya juye huskar shi zuwa huskar jakki ko kuma siffar shi zuwa siffar jakki yace amma dai kuma wannan abun ba abu ne ba wanda ya gagara ubangiji ba a can baya ai ashabu sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasiina ai ubangiji ya maida su burrai abu ne wanda bai gagara ubangiji ba kama ba da akun ta uduna yanda yayi ku haka zai maida ku to in ya ga dama yana iya canza siffarka sama da yanda baka tunani kenan wannan abin yana iya yiwa amma dai ba a samu ba yana yi sai sanya wa'ansu malamai suka dauke shi akan ma'anar shi ubangiji yana iya juya huskar bawa ko siffar shi ta koma zuwa ga siffa wanda take ta jiki yace ko kuma wannan idan muka dauka wa'ansu malamai suka ce a'a ubangiji yana iya canza huskar shi ya mai da kalluwar shi akan kalluwa irin ta zakai ai da shi bai iya gane komai kurum shi dai abin da yazo mai akan shi zai aikata yace to bai tsoron wannan kenan muna iya daukan wannan wa'idin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ubangiji ya mai da siffar shi irin siffar zakai ko kuma ubangiji ya toshe kalluwar shi ya mai da irin kalluwa ta zakai Allah kiyaye kasancewar lokaci ya kawo zan mu tsaya anan Allah ba mu lada abin da muka karanta Allah gafarta mu kiyaye daga kankanmu kuma Allah sanya wannan taron da muka yi taro ne wanda za mu haɗa a gaban Ubangiji ranar tashin kiyama wannan zaman ya mana hujja a gaban Ubangiji da samu abin da muke so gaban Ubangiji Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala